da ba da 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 ba da 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 da.
Carretinha do Nescau.
Da da ba da 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 ba da cha na 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 da da ba da 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 ba da da da.
Tick, tick, tack. The time is passing.